Sannamara paga daka Allah da dakare ka asauko ta yoda wallar usmaniya mara fata sanya ka abdulla zuriya da nazan fara bai ga zagirma manya ba ya ga hadari mai zurewa
Sai ce to shehi don baka yi mana illa ba
sannu mara ba gaida ka
maraba
Allah da kareka a saukace yau daular usmaniya maraba ta sanya ka Abdulaziz ziyar na zan fara ne ga girma ba manya
ba hannara bulsanin nuna safe shi yace in hakika
sannan maraba ne daka
so an kan to man safe samin Allah kare mutuncin ka
yarin muna ce murna
Amma hajiya Zainab garkuwan gera wa muna da muradin ka
Shehi maraba gidaka
Kai ce mu faɗi shehi ya zama maraba uba
babba Sanda maraba gidaka
Maraba
Allah da kare ka A saukace yau da wannan Usmaniya maraba ta sanya ka Abdulaziz ziyar na zan fara ne ga za girma ba manyawa
To bari in taba giwa Jafar auta masa abun baiwa
Sanda maraba gidaka
Komai an karaba wa mutane sai Jafar ya wannawa
Yarin muna ce murna
Ne ba da Jafar Allah ya hada wasu sun gaza ganewa
Shehi maraba gidaka
So o suna ta muna furtin su raba kuma ban ga dalili ba
Sanda maraba gidaka
Maraba
Allah da kare ka A saukace yau da wannan Usmaniya maraba ta sanya ka Abdulaziz ziyar na zan fara ne ga za girma ba manyawa
In saukace zan fara to mai murna mai ada'a a gurin baba
Sanda maraba gidaka
Abdulaziz ziyar na zan fara ya hade aranan gaba
yarin muna ce murna
marafan daular Usmaniya mata sakkwato ne baba
shehi maraba gidaka
wallahi sakkwatawa mun gode ba ku yanke zumunci ba
sanda maraba gidaka
maraba
Allah da kare ka a sakkwato yau da wannan Usmaniya maraba ta sanya ka Abdulaziz ziyar na zan fara ne ga za girma ba manyawa
godiya zuwa ga dattijan kirkin masa ado baba
sanda maraba gidaka
dama sarkin daular Usmaniya baka saba butulci ba
yarin muna ce murna
daga ta Abubakar da Sa'ada na uku baka bi adawa ba
shehi maraba gidaka
ka rike Hausa fulani ka rike Igbo Yoruba baka yadda ba
sanda maraba gidaka
maraba
Allah da kare ka a saukace yau da wannan Usmaniya maraba ta sanya ka Abdulaziz ziyar na zan fara ne ga za girma ba manyawa
to ku kira mini da auta
sanda maraba gidaka
Alhaji Jafar da auta
yarin muna ce murna
sannan ku kira mini dan mama
sanda maraba gidaka
Alhaji Nasiru dan mama
shehi maraba gidaka
ko gune murna sosai
sanda maraba gidaka
makar shehu wakilin na
yarin muna ce murna
ko gura na ku sauke na
sanda maraba gidaka
dai dare sa fasihin na
shehi maraba gidaka
sannan mun gudu gaira ka
yarin muna ce murna
zanna na yare da ke marka
sanda maraba gidaka
kai ma ka gwada murnar ka
shehi maraba gidaka
to ku kira mini kwankan na
yarin muna ce murna
kwanka a barka da yaren na
sanda maraba gidaka
sabella dogo shikenan
yarin muna ce murna
Bella ne na marafan nan
sanda maraba gidaka
na sha'aya es ba wannan
yarin muna ce murna
sha'aya masu amanan nan
sanda maraba gidaka
a wurin Allah da fa gaida maza
marafan sakwata
mu da tubu ofsa ta bu na shehi gaida maza
marafan
ne ne baban gida Abdullahi ku so gaba dai
marafan
baban gida turnuku an kana ta fata ka kara maza
marafan
baban gida turnuku an ka ba a gudun gasa da kai
marafan
Alu Abdullahi eyo azan fara bai tabuwa
marafa
ina hono ra mai kabiru sarki aske gumi
marafa
sabas to ban shehi yana ta ya murna baba
shehi marafa
alhaji bashir salih ciya man fati bai gaji ba
marafa
ciya mai apc na safi ali kabila maza
marafa
sahabi sadakto na guri jam'iya ba ta tabuwa
marafa
alhaji salman abdul karim safi a gaira maza
marafa
na sheda abbas sama'ila safi ba ai mai kawuwa
Ya
indo na mamma ni rabbana shike da kiya Hajiya Jamila Asadi gaba a gasa da kiya
Marafa
Alhaji Umar Ali ya waka waka hadda kaya
Marafa
Naga ta marafan Sokoto shehi gaida uban ta biya
Marafa
Yan Sokoto na murna
Marafa
Jinji suna murna
Marafa
Bodin ga suna murna
Marafa
Dange shuna suna murna
Marafa
Yan gada na murna
Marafa
Gwaranya suna murna
Marafa
Yan gode na murna
Marafa
Madabawa na murna Lele sana marina
Marafan
sakwata shehi Isa sana marina
Marafan
Ga enkebe na marina
Marafan sakwata
Kwara na marina
Marafan
Enraba sana marina
Marafan sakwata
wambere ne marana shagare sana marana sila me sana marana dan sokoto not marana
marapan
sokoto sok marana tambo al sana marana
marapan
sanga sana marana tore to sana marana tawa mako na marana dan wurna sana marana
marapan
ya sana marana
marapan
sampara na marana sana marana nagokura sana marana sana marana
marapan
sanga sana marana
marapan
sana marana
marapan
sanga sana marana
marapan
gosa sana marana
marapan
saura na marana
marapan
marana marana
marapan
mare sana marana
marapan
shanka pe sana marana
marapan
mara marana
marapan
zurna sana marana
marapan
sabbi Allah ya dafa mu
sanna marapan
mutatta ba juna mudatta ba
sanna marapan
marapan marapa gaida ka Allah da da kare ka asokata yau da walar usmaniya marapa ta sanya ka Allah zai yare na zamfara bai ga zagira mama manya ba
sannu marapa gaida ka
marapa
Allah da da kare ka asokata yau da walar usmaniya marapa ta sanya ka Abdullahi.